mutu kare bara la biyar mutu annan ba saboda na itinin duniya matakin farko wadansu sun zauna duniya da sauran dadi sun kaura sun kauce duniya da sauran dadi yau mu da sun karabari ga muna cikin garwashi sun ba mu da mu ga ƙarshen taba mu ji dadi na ba Allah ka hada musulmin ka ga matsuwa in ka so da arziki da hina shirin su ya sha bamban da arziki da hina shirin su ya sha bamban wadansu sun yi tuwo sun kake da kamfan wanka da sun ka tashi miya sun hada da gautan kura yan cika yin mutu tun da ba ke da na kwamba amma ba wanga hatuwa na so bai yi min daɗi ba a sha ruwa da yawa ba a rage ba ya zama keta a sha ruwa da yawa ba a rage ba ketar gwaiwa yau kuma a sha a rage don na gobe ko wata rana idan kana tafiya san ake kawai waya baya idan kana tafiya san ake kawai waya baya saboda yarakiya na jiran ka kuli ban kwana wai don ka san ko yau ta wuce akwai wata rana duk wanda ya yi gemu ba ya kyau da wargin karya duk wanda ya yi gemu ba ya kyau da wargin karya kabulan bula amalin ba na san shi don na girma duk wanda ya yi magana bai cika ba ta zama karya hankali tafiya sannu-sannu sai da giwa a hankali tafiya sannu-sannu sai da giwa jaka ga an yi kudu an hada da gonar rum a sha ruwa da yawa ba a rage ba ya zama keta a sha ruwa da yawa ba a rage ba ketar gwaiwa yau kuma a sha a rage don na gobe ko wata rana idan kana tafiya san ake kawai waya baya idan kana tafiya san ake kawai baya saboda yarakiya na jiran ka kuli ban kwana wai don ka san ko yau ta wuce akwai wata rana duk wanda ya yi gemu ba ya kyau da wargin karya duk wanda ya yi gemu ba ya kyau da wargin karya duk wanda ya yi magana bai cika ba ta zama karya a hankali tafiya sannu-sannu sai da giwa a hankali tafiya sannu-sannu sai